أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa barka mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin dorawa daga inda muka tsaya cikin tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zaman mu na 16 kuma a zaman mu na 15 mun tsaya ne a didi wajen da wato muka kawo tarihin zaman da Quraishawa suka yi dan yanke shawara ta ƙarshe dan toshe baraka da ta same su ta hijirar da wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara yi daga Makka suka fara komawa Madina wannan shine zaman mu na 16 cikin karatun wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum kuma yau muna 1 ga watan Al-Muharram shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu daidai da 10 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya to a lokacin nan bayan manya-manya daga mujraman Quraishawa sun zauna sun yanki shawara a wannan wunin sun yanki shawara cewa babu makawa hadarin da ya same su na hijirar da shugaba wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara yi zuwa garin Madina har ne babba a gare su su Quraishawa kenan kafirai don haka hanyar da za su bi su dakila abin shine su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke gani shawarar su kenan don haka kowa ya kakkawo tasa shawarar amma ba ta samu karbuwa ba sai shawarar karshe wacce ta samu karbuwa wacce tsohon Najadu ya sa mata hannu a kai ita ce shawarar da Abu Jahl bin Hisham la'anatullahi alaihi ya kawo dama kamar yadda muka faɗa wancan karan yayin da suka zauna don yanke wannan shawarar sai suka ga wani tsoho wanda ba su san shi ba ya shigo musu da suka tambaye shi daga ina kake sai ya ce ai shi tsoho ne dattijo daga Najadu ya samu labarin abin da za ku yi ne ya zo don ya ji irin shawarwarin da za ku yanke kuma lallai ba za ku rasa shawarwari masu kyau ko nasihohi daga gare shi ba ashe shedan ne ya rikida ya zo musu da siffar tsohon Najadu din to ko wannan ya kawo shawara shedan ya ce a ba ta yi ba wannan ya kawo shawara shedan ya ce a ba ta yi ba sun kawo shawarar su kori Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin su su ce kada ya dawo musu har abada shedan ya ce a wannan ba ta yi ba domin yaji zai samu mabiya kuma wataran ya kawo muku yaki har gida wani ya kawo shawarar cewa a tsare shi mana a wani gida a daddauri shi a hana shi fita da haka har ya mutu shedan ya ce musu wannan ma ba ta yi ba domin sahabban shi za su samu labarin inda yake za kuma su zo su fidda shi sannan kuma al'amarin sa zai ƙara yin gaba karshe dai sai fir'aunan wannan al'ummar wato Abu Jahl bin Hisham ya kawo tasa shawarar cewa a zaɓi namiji saurayi ma'abocin nasaba kuma maji ƙarfi daga kowace ƙabila daga ƙabilun Quraishawa wanda ya zama shine wakilin wannan ƙabilar kowanne a bashi makami su je su afkawa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci guda su kashe shi gaba ɗayansu ya zamto wani su bai riga wani kashe shi ba su kashe shi tare in ya so dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Banu Hashim ai ba su isa su yaƙi dukka sauran ƙabilun Quraishawa ba ƙarshe sai dai su ce a biya su diya in aka biya su diya shikenan magana ta wuce to waɗanda aka fitar daga cikin manyan kafiran da za su aiwatar da wannan mummunan aikin su ne kamar haka Abu Jahl bin Hisham la'anatullahi alaihi Al-Hakam bin Abil As ya musulunta daga baya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi Uqbat bin Abi Mu'ayd la'anatullahi alayhi An-Nadr bin Al-Haris la'anatullahi alayhi Umayyah bin Khalaf la'anatullahi alayhi wa yanan duka an kashe su a yakin Badr Zam'at bin Al-Aswad sai kuma Du'aymah bin Adiyyin sai Abu Lahab la'anatullahi alayhi sai Ubay bin Khalaf la'anatullahi alayhi sai Nabihu da Munabihu ƴaƴan Hajjaju, to wayannan su ne mutum 11 waɗanda su aka tura don kawai su je su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ishaq ya ce yayin da dare yayi a wannan ranar kamar bayan daidai sallar isha'i kenan, sai suka taru gaba ɗayan su a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jiran aka dare ta yi bayan yayi bacci kenan su je su afka mishi. Suna nan suna da wato aminci da kuma yaqinin cewa lallai wannan al'amari nasu sai yayi. Abu Jahal la'anatullahi alaihi da kansa bayan suna da zaune din a wannan lokacin sai ya tashi yana magana da su, yana magana da sauran kamar magana haka irin ta wulakanci ko irin ta shakkiyanci, yake ce musu inna Muhammadan yaz'amu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arab wal ajam thumma bu'ithtum min ba'di mawtikum fuj'ilat lakum jinanun ka jinanil urdun wa in lam taf'alu kana lahu fikum zibhun thumma bu'ithtum min ba'di mawtikum thumma ju'ilat lakum naran tuhraquna fiha. Yace wai Annabi Muhammad fa abin da yake riyawa shine wai idan ku kun bi shi to akan al'amarin sa dinnan to za ku zanto masu mulkin Larabawa da sauran waɗanda ba Larabawa ba, gaba ɗaya za ku mulke su inda kuka bi shi, sannan idan ku mutu za a tashe ku, saboda su kafiran sun kasance suna musun tashi bayan mutuwa. Yace wai in kun mutu kuma za a tashe ku inda kun bi shi, sannan kuma za a sanya muku aljannatai wanda za ku zauna a ciki kamar irin aljannatan nan na ƙasar Urdun, amma idan har da ku bi shi ba to shikenan shi zai karkashe ku, sannan daga ƙarshe bayan mutuwar ku za a sanya muku na wuta, wato naran wuta wacce za ku kone a cikinta. Haka Abu Lahab ya faɗa yana mai shakkiyanci, kamar yadda Ibn Hisham ya ruwaito a cikin Kitabus Sira juz'i na 1 shafi na 482. To shikenan bayan sun yi alƙawari a tsakankanin su sun zauna a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jiran tsakar dare yayi su afka mishi. To a lokacin nan suna zaune ba su yi bacci ba, suna cikin wannan yanayin, sai dai Ubangiji subhanahu wataala mai rinjaye ne akan al'amuransa, kuma dukkan al'amura Ubangiji shike jijjuya su sai yadda ya so haka abu zai yiwu. Allah da bizirgi shike kare wanda ya so daga sharrin abin da ya so. Don haka hakika Allah madaukakin sarki ya riga ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da ake ciki. Duk da wannan kuduri da Quraishawa suka riga suka yanke, kuma suna da yaqini su a zuciyarsu cewa lallai wannan abin da suka yanke zai yiwu, to a cikin wannan ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, yace masa abin da nake so da kai ya Aliyu, ka je ka kwanta akan shimfiɗata ka kwanta. Ya ba shi kuma bargonsa da yake lulluɓa da shi, ya ce ka lulluɓa da wannan bargon nawa, wani bargo ne aka kore wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum da shi yake lulluɓa in zai yi bacci. Ya ce to ga shi nan ka kwanta da shi ka yi bacci a cikinsa, domin haƙiƙa babu wani abin da kake ƙi da zai same ka, ƙalau za ka kwana ba abin da zai same ka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa abubuwa haka da aka babbashi na ajiya, domin a wannan lokacin duk da ƙiyayyar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma babu wani wanda suka fi amincewa su ba shi ajiyar kayan sai shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka da zai fita sai ya nuna wa sayyidina Ali cewa wannan na wani ne, wannan kuɗin na wani ne, wannan kuɗin na wani ne, bayan na tafi duka ba su kayansu. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya zo ya wuce ta gabansu, suna zazzaune ɗin sun jere suna jiran fitowar shi, ko kuma suna jiran tsakar dare ya yi su jirin su afka mishi. Ya zo kuma ta tsakankaninsu ya zo ya wuce, ya wuce yana addu'a yana cewa waja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, ya karanta ayoyin farkon suratul yasin har zuwa wannan wajen. Sannan ya ɗibi ƙasa ya riƙa zuzzubawa a kayuwansu, ya riƙa zuzzubawa a kayuwansu yana karanta wannan aya. A cikinsu gaba ɗaya babu wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kale bai zuwa mar ƙasa ba. Sannan ya wuce ya tafi gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, amin. Daga nan sai suka fita ta wani kucika haka daga jikin dangar gidan sayyidina Abubakar, suka fita a cikin wannan daren suka tafi zuwa garin Saur. Akwai wani dutse da ake kira shi dutsen Saur, Jabal Saur, to a jikin shi akwai kogo, nan suka je suka shiga. su kuma wa'annan da suka tsare kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna a nan suna jira lokacin shigar su yayi don su shiga su afka mishi dab da wannan lokacin sai wani mutum ya zo musu wanda shi baya tare da su amma yana can a gidansa akan benin shi yana kallon su gaba daya da yake da farin wata a lokacin sai ya ce musu wai me kuke jira ne na ganku a zanzan suka ce ai muna jiran annabi muhammad ne zamu shiga mu afka mishi mu kashe shi la'anatullahi alayhi sai ya ce ka amma kuwa kun tabe kun yi hasara ai wallahi gashi nan ta gaban ku yazo ya wuce kuma sai da ya zuba muku kasa ma a kayuwan ku gaba ɗayan ku ya wuce zuwa bukatar sa yanzu sai ce wallahi ba mu ganshi ba yanzu da tashi gaba ɗaya kowa sai ya tashi yana kade kasa daga kansa suka kowa ya dora hannu a kansa sai ya ji kasar sai ya ce ai kuwa ashe da gaske ne
alhamdulillah
kaga wannan wato ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu matukar gajiyawa su amma suna cikin haka kuma sai suka leka ta gefen wato ta kucikar kofa sai suka hangi sayyidina ali a kwance akan shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alilibi da barbun annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka tafi suna cewa wallahi ai ga muhammadin can bacci yake gashi nan ma da bargonsa suna nan dai a nan ubangiji kuma ya tsare sayyidina ali radiyallahu anhu suka kasa shiga barzana su afka mishi a zaton cewa ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da asubahi ta yi gari ya waye sayyidina ali ya tashi daga kan shimfiɗinsa kalau babu abin da ya same shi da suka ga sayyidina ali ne kuma ya fito gaba ɗaya kuma sai nadama ta kama su suka tambaye shi ina dan uwan naka wani suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wallahi ni ban san inda yake ba wannan gaba ɗaya Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo shi a cikin Zadul Ma'ad juz'i na biyu shafi na 52 haka nan Ibn Hisham a cikin kitabul sira juz'i na 1 shafi na 482 zuwa na 483 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gidansa a daren 27 ga watan safar shekara ta 13 bayan annabta wato ne ne da 13 ko 12 ga watan Septemba shekara ta 622 miladiya yaje gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sannan suka fita daga gidan sayyidina Abubakar din kada ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cewa Quraisha za su yi iya bakin kokarin su dan neman inda yake dan su aiwatar da abin da suka yi nufi kuma ya san cewa hanyar da za su ci zai bi ita ce hanyar tafiya garin Madina da hanyar tafiya garin Madina kuwa tana arewa ne da gari da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ya bi ta kudu da gari kudancin gari ya kama hanyar kamar hanyar Yemen a wannan wajen sai da ya tafiyar kamar mil 5 ya je kan Jabal Sawr to a nan ne ya hau kan dutse ne wanda yake mai tudu sosai kuma yana da wahalar hawa amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan shi saboda yana da kananan duwatsu kuma akan shi masu wahalar wato takawa da kuma tsini amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau sai da wato digadigin shi sawayen shi suka rike yin jini saboda yanayin jikin dutsen yadda yake sai na Abubakar radiyallahu anhu haka ya tallafi jikin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yadda suka hau har zuwa inda za su shiga wannan kogon suka shiga a nan sai da suka kamar kwana uku a cikin kogon kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka faru a cikin wannan kogon shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana ba da labari yayin da suka zo dab da bakin kogon annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kai zai shiga sai na Abubakar sai ya rantsuwa ya ce wallahi ya rasulullahi ba za ka shiga ba sai na riga ka shiga in ma da wani abun cutarwa a ciki ya fara cutar da ni kafin ya taba ka ko menene sai na Abubakar ya shiga ciki ya dudduba bai ga komai ba sai ɗan wasu ƙofofi haka a ciki kamar ƙofofin rami a cikin kogon sai na Abubakar sai ya yagi jikin mayafinsa ko kuma izar ɗin shi wato kwarjallansa ya yaga ya toshe waɗannan ƙofofin sai ya zama duk da haka sauran wasu ƙofofin guda biyu da haka sai ya sa sawayensa ya toshe wayannan kofofin. Ashe a cikin akwai macijiya. Sai na bakar ya shiga ya miƙe kafafunsa kenan ya zauna a ciki, to sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo, sai na bakar ya ce masa, tunda kana jin bacci ya Rasulullahi, ka dora kanka akan cinyarsa kai bacci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinyar Sayyidina Abu Bakar yana bacci. A cikin wannan yanayin sai macijiyar da ke cikin wannan kogon, wato wanda take cikin wannan ramin wanda ya toshe da kafafun nasa, tana so ta fito, ta je kanshin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tana so ta fito, sai daga sawayen Sayyidina Abu Bakar sun tare mata hanyar fitowar. Dan haka macijiyar nan sai ta cije shi. Sayyidina Abu Bakar ga zafin wannan cizon na maciji ga kuma dafi ya fara ratsa jikin shi, ya rasa yadda zai yi, kuma baya so ya yi motsi dan kada Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka. To zafin wannan dafin ya ratsa jikin shi sosai, yana ta gumi. To wannan gumin nasa sai ya dugo akan fuskar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yana bacci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya farka ya ga halin da Sayyidina Abu Bakar yake ciki, ga hawaye ga gumi, sai ya ce me ya same ka ne ya Abu Bakar? Yace ai ya Rasulullahi, mahaifina da mahaifiyata fan sare gare ka, hakika an cije ni, maciya cije ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba wajen haka, ya mishi tofi nan take, sai duk abin da yake ji na wannan dafin sai ya tafi. Amma a ƙarshen rayuwarsa da yake Allah subhanahu wataala ya yi nufin ya bashi ladan yin shahada, shi kansa Sayyidina Abu Bakar din a ƙarshen rayuwarsa an ce wannan dafin macijin da ya same shi a cikin kogon nan shi ya mishi ajali, shi ne ya dawo mishi a ƙarshen rayuwarsa, ya zama kuma shi ne ajalinsa. Sun zauna a cikin wannan kogo har tsawon kwana uku, darare uku, wato daren Juma'a, daren Asabar, daren Lahadi, suna cikin wannan kogon. Kamar yadda ya zo a cikin Fathul Bari juz'i na 7 shafi na 336. A lokacin nan akwai Sayyidina Abdullahi ɗan Sayyidina Abu Bakar, ya kasance yakan zo ya kwana tare da su, zai zo ya gaya musu duk labarurrukan halin da gari yake ciki, an fita neman ku, an je waje kaza, duka ba a ganku ba, an yi waje kaza da waje kaza ba a ganku ba, ya ba su labari, sannan ya tawo musu da abinci. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce a lokacin nan shi Abdullahi ɗan Sayyidina Abu Bakar yana yaro haka, matashi, kuma yana da basira sosai, da haka ya kasance kan jiwo musu duk halin da gari yake ciki, zo ya gaya musu. Idan gari ya waye kuma tunda asusuba da duku-duku, sai ya fita ya koma cikin gari kamar a gari ya kwana. To ya kasance akwai Amr bin Fuhaira wanda ainihin shi bawa ne Sayyidina Abu Bakar ne ya saye shi kuma ya enta shi. To ya kasance yana kiwon tumakin Sayyidina Abu Bakar din. Idan Abdullahi ɗan Sayyidina Abu Bakar ya wuce, shi Amr bin Fuhaira sai ya biyo bayan shi da tumaki, ya tattake sawunsa inda ya taka ɗin, saboda kada kafirai su gani. Sannan shi kuma Amr bin Fuhaira yakan taho da tumakin, sai ya zo da su dab da wajejen kogon, su kuma sukan ɗan tatsi nonon tumakin su sha. Yakan taho da su ne kamar wajejen sallar isha'i haka, in suka tatsi tumakin sannan sai kuma sai ya koro su ya dawo da su gari. Ya kasance a kowane dare daga cikin wannan darare ukun haka yake musu. Amma su Qurayshawa yayin da suka duba gari ya waye, ba su ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su ga Sayyidina Abu Bakar ba, sai gaba ɗaya suka kidime, suka rasa inda za su sa kansu. Farkon abin da suka yi shine shi kan Sayyidina Ali radiyallahu anhu da gari ya waye suka ga sai shine a gidan, suka kama shi da duka, bayan sun daddake shi suka ja shi a ƙasa, sai da suka kashe har ɗakin Ka'aba, suka tsare shi a nan a cikin Ka'aba har zuwa wani lokaci. Wai duk hakan sun yi ne ko wannan wahala za ta sa ya gaya musu ga inda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake? To yayin da suka ga sun ba shi wahalar amma bai gaya musu komai ba, shikenan sai suka taho gidan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, sai kwankwasa kofa. Sai da Asma'u bintu Abi Bakr radiyallahu anha,
amin,
sai ta zo ta bude musu kofa, suka ce mata ina babanki, ta ce musu wallahi ban san inda yake ba. Abu Jahal la'natullahi alayhi da yake ya kasance wato mutum ne mai yawan alfasha mutumin banza yana daga hannunsa sai ya marita ya marita marin da hasid sai da ta fadi Qurayshawa saka suka zauna a cikin wani irin yanayi sai rasa yadda za su suka kira masu bin sawu suka ce to yadda za a yi duk wanda ya kawo musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina Abubakar a raye ko a mace raqumi 100 mazala sallallahu alaihi wasallam a raye ko a mace raqumi 100 haka nan sayyidina Abubakar shi ma a raye ko a mace raquma 100 sannan suka rubabbi duk wata hanya hanyar fita daga garin Makka suka rubabbi dan neman labari sai a tambayar mutanen kauyuka ko sun ganshi ko sun ga duhun su ko sun ga wucewar su ko dai wani abu da haka suka iya yadda za su amma babu labari a lokacin nan da masu tafiya a ƙasa masu bin sawu suka kasa sai kuma aka sa mahaya dawakai su ma suka rika bibbi suka iya yadda za su su ma duk ba su samu labari ba babu labari ko daya suka bibbi har kan duwatsu da duk inda za su bi dai da kwarruka da duwar watsu da kan bishiyoyi da dazuzzuka babu labari a garin wannan neman ina suke din ta kai ga har kan wannan dutsen Jabal Saur din sai da suka hau suka zo har bakin kogon sai dai Ubangiji subhanahu wataala da yake marin jayi ne shi akan al'amuransa sai ya dauki hankalinsu zuwa wani gun daban Imam Bukhari ya rawaito hadisi ta hanyar sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu shi kuma ya karbo daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma yake cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kogo ina daga kaina sai na ga dugadugan kafiran da ke neman mu don su kashe mu na ga kafafunsu nan a bakin kogon sai na ce ya annabin Allah hakika da a ce ɗaya daga cikinsu zai dan sunkuyar da kanshi ƙasa fa da zai gan mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uskud ya Abu Bakr isnani Allahu salisuhuma yace Abubakar kai shiru karka damu mu ba mutum biyu ne wanda Allah ne na ukun mu alhamdulillah a wani lafazin kuma ce masa yi ma zannuka ya Abu Bakr bisnaini Allahu salisuhuma ya kai Abubakar me tsammanin ka ne game da mutum biyu wanda Allah ne na ukun su Allah yana tare da su alhamdulillah wannan duka ya zo a cikin Sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 516 da kuma juz'i na 1 shafi na 558 hakika sai na Abubakar wannan razana da yayi ba wai ya razana ne bisa kan kansa ba kawai ne sababin razana ta ta shine abin da aka rubuta cewa hakika shi sai na Abubakar radiyallahu anhu wato ganin wannan yanayin sai ananin bakin ciki da damuwa ya kama shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi idan aka kashe ni aini mutum ne kawai kwa daya babu komai amma kai ya rasulullahi idan har suka samu dama suka kashe ka to gaba ɗaya al'ummar ma ta halaka domin tabbas in suka taba ka Allah ba zai bar su ba a wajen ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana karka damu ya Abubakar karka yi bakin ciki Allah yana tare da mu to a wannan lokacin hakika wannan mu'jiza ce mai girma daga mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malaman sira sun ce bayan sayyidina Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin wannan kogon a lokacin da kafirai suka zo neman su sai Allah madaukakin sarki ya turo gizo-gizo wani gizo-gizo ya zo ya saka a kofar kogon ya saka sannan kuma Allah ya turo wata kurciya ta zo ta yi gida ta yi kwai a kan gidan da haka yayin da suka zo wannan wajen ma su masu bin sawu din yayin da suka zo wannan wajen sai wani ya ce anya ku basa cikin kogon nan wani daga cikin kafirin ya ce habawa ne kai bayan kafircin ma dai akwai wauta tare da kai ta ina mutum zai wuce ta nan kana kallo ga yanar gizo-gizo ga shahadar gidan tsuntsuwa ga gidan kurciya ta yaya dan adam zai wuce ta nan ba tare da ya yage wannan gidan gizo-gizon ba kuma yanzu kana ganin gizo-gizo tsakanin a cikin kwana biyun nan ko uku gizo-gizo har zai zo ya irin wannan gidan haka da kansu ne suka kare ta kansu suka hakura suka tafi to yayin da wato wutar neman su ta zanto ta dan yi sanyi masu bibiyar sawu sun fidda rai, sun fidda tsammanin ba za su same su ba. Shi kenan a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito tare da Sayyidina Abubakar bayan kwana uku kenan. Suka fito suka hawa hanya zuwa garin Madina. A lokacin nan sun ɗauki hayar wani mutum mai suna Abdullahi bin Urayy ibn Laysi, wanda shi kuma mutum ne wanda ya ƙware sosai wajen sanin hanyoyin da za a bi ba tare da sauran mutane sun san an bi wannan gumba, wato hanyoyi haka na ɓoye wanda za su iya bi, wanda mutane ba sa bi sosai ba sana a gane su ne suka bi wannan waje. Kuma duk da cewa shi Abdullahi bin Urayy a lokacin nan bai riga ya musulunta ba, to amma dai Sayyidina Abubakar ya riga ya mishi ya amintar da shi, kuma lalle sun yi alƙawari da shi cewa lalle ba zai tona asirin su, mana ba zai fallasa sirrin su ba, sun ma ba shi abubuwan hawan su suna wajen shi, sai kuma ya alƙawari da shi cewa ga wajen da za su haɗu da shi bayan kwana uku. Lokacin na yi ko sai gashi ya zo musu da ababen hawan su a daren Litinin kenan, farkon Rabi'ul Awwal, a ran da Rabi'ul Awwal ya kama daren Litinin, wanda daidai da 16 ga watan Septemba shekara ta 622, shine ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wannan kogon tare da Sayyidina Abubakar suka kama hanyar Madina a cikin dare. Abdullahi bin Urayy ya zo musu da ababen hawan su a lokacin, sai Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka, ya ma'aikin Allah, karɓi ɗaya daga cikin waɗannan ababen hawan, gashi nan na baka kyauta, zaɓi wacce tafi. Sayyidina Abubakar ya nuna mishi wacce tafi ɗin, ya ce zaɓi wannan ya Rasulullahi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi, nawa ka sayi ta? Da ya faɗi kuɗin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo kuɗin ya bashi. Duk da cewa shi ya yi nufin ba shi kyauta ne, ita ce wannan raƙuma da ake kiranta kasuwa'u, wata raƙuma mai albarka wacce abubuwa da yawa muhimmai a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne a kanta. Farko dai a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, sannan a kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin fatuhu Makka, sannan a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je umratul qada, sannan yaƙin Hunainu ma a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. Sannan yana daga cikin darajojinta cewa idan an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, ko mutum ya dafa sai mutum ya ji kamar zai mutu saboda nauyin saukar wahayi, amma wahayi yakan sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan raƙumar, amma duk da ƙarfinta wani lokacin sai ta durƙushe saboda nauyin abin da ke sauka a gare shi na wahayi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To lokacin da suka fito daga wannan kogon, kafin su tafi sai ga Sayyida Asma'u bintu Abi Bakr, wato matan Az-Zubair bin al-Awwam, mahaifiyar Abdullahi bin Zubair, ta zo musu da abinci. Da ta zo da abinci sai ta manta da wato ainihin igiyar ɗaure jakar, don haka sai ta yagi igiyar majinyinta ta yaga, sai ta ɗaure musu jakar abincin ta ba su, sannan ta mai da ɗaya ko kuma rabin majinyin ta ɗaure igiyar ta haka da shi, shi sa ake kiranta Asma'u zatun niɗaƙai, wato mai majanyai guda biyu. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar suka kama hanya, tare da su akwai Amr bin Fuhaira, bararren bawan Sayyidina Abubakar, wanda Sayyidina Abubakar ya sayi yanta shi, sannan sai kuma wato mai nuna musu hanya shine Abdullahi bin Urayy al-Laysi. To sai ya bi da su ta hanya can wajen Jidda, wato ta bakin ruwa kenan. Hanyar da ya bi da su Ibn Ishaqa ya kawo ta, bayan fitowa dai daga kogin sai ya bi da su ta gefen hanyar da ake bi zuwa kasar Yemen, sannan sai ya yi yamma da su wajen bakin teku, har sai da ya je kan hanyar da ya tabbatar mutane ba sa binta sosai, sannan sai kuma ya kama hanya ya yi arewa da su, sai kama hanyar Madina kenan. Ibn Ishaqa duk ya kawo sunayen wuraren da tudu da kwari da duwar wadin da suka hau gaba ɗayansu, Ibn Ishaqa ya rawaito su. Sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu ya ce, mun yi tafiya sosai a wannan daren gaba ɗaya ba mu yi bacci ba a wannan daren tafiya kawai muke ta yi washi gari ma haka muka yi ta yin tafiya har sai da gari ya waye wato washi gari har sai da rana ta kai tsaka muna ta tafiyar sun kwana suna tafiya sannan tun wayewar gari ma tafiyar ake har sai da rana ta take kuma suka bi wata hanya wacce ba sa yin kiliya da kowa dan mutane ba sa bin hanyar yace muna cikin tafiya sai muka ga wani dutse haka mai tudu to da haka sai muka je gindin wannan dutsen saboda yana da inuwa muka je muka sauka a wannan waje yace sai na shimfida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bargona ko kuma mayafina na shimfida masa na gyara masa waje nace ya rasulullahi ga waje suka huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana hutawa ni kuma ina tsaye ina dubawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin haka sai ga wani mai kiwon dabbobi haka ya taho zuwa gare mu shi ma ya taho dan ya ribaci wannan inuwar dan ya zo ya dan huta a wannan inuwar sai nace masa ya kai bawan Allah ya kai yaro daga ina kake sai yace ni mutum ne daga mutanen Madina sai nace masa shin a cikin dabbobinka akwai mai nonon zaka iya tatsa ka bamu sai yace ƙwarai kuwa akwai sai nace to ka tatsa mana ka bamu shikenan sai ya kawo wani dinkiya haka ya tatsa muka sha yace sai na kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sha ya sha ya koshi sannan ni ma na sha Amir bin Fuhaira ya sha shikenan sai aka kawo ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alola wato kadan daga cikin irin abubuwan da suka faru a wannan tafiya tasu ya daga al'adar shi sai na Abubakar radiyallahu anhu ya kasance wato kasancewar mutane sun san shi shi sosai amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mutanen kauyuka ba su san shi ba Abubakar radiyallahu anhu ya kasance ana cikin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne dama a gaba shi kuma yana bayansa mutane zai tambaye shi ya kai Abubakar wannan mutumin fa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganshi sai ya bi shi da kallo saboda tsabar kyawu da kurjini sukan tambaye shi na Abubakar wannan mutumin fa dake tare da kai sai ya ce ai hadar rajulu yahdini tariq ai wannan mutum ne wanda ke nuna min hanya shi sai na Abubakar yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna masa hanyar tafiya aljanna wato hanyar alkhairi su kuma sukan dauki maganar a matsayin kamar cewa yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai wato nuna masa hanyar da zai bi a tafiyar da yake to suna cikin wannan tafiya sai akwai wani da ake kira shi Suraqatu bin Malik radiyallahu anhu dan daga baya musulunta sai ya bi su sai na Suraqatu yake cewa wata rana ina zaune a cikin wata majalisa tamu shi a ƙauye yake ƙauyen garin Makka ana kiran kabilar su Banu Mudlaj yace ina zaune a cikin a ƙauyen mu a cikin majalisa sai ga wani mutum ya zo gare ni alhali muna da zaune sai yake cewa ya kai Suraqa hakika na ga alamar kamar wasu mutane haka ta wajejen bakin teku sun wuce ina zaton ko Muhammadu ne da sahabbansa da ake neman su din za a kashe su sallallahu alaihi wasallam Suraqa sai yace yana faɗa ga sai na san cewa lallai su din ne kuwa amma saboda ba na so sauran mutane su gane sai na ce a kai ba su bane wata kin dai ka ga su wani ne da wani a zo wasu mutane suka wuce ta nan su wani da wani wata kin su ka gani wayancan ai ba su bane ai sai daga sun yi saba ma nan haka suka biyo ba shikenan sai na koma cikin mutane na zauna dan in basar da mutane daga nan sai na shiga gida na umarci wata baiwa ta daura min sirdi a jikin doki na hau doki na kama tafiya kamar yadda yake fara na kama tafiya na dauki mashi na rike a hannuna na fita ta bayan gida dan kar sauran mutane su gani ina cikin tafiya sai da na hange su na zo dab da su kafin su gani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya waje amma shi sai na Abubakar yana tafiya yana yawan waige saboda kar wani abu ya same su. Da haka sai na sa hannu a cikin kwarina na zaro kibiya saboda zai yi akwai wani abu da suke kira kamar ƙuri'a haka, kamar mun za ka yi abu ka duba ka ga yin ne fa alkhairi ko rashin yin. Yace ina so in harbe su sai na yi wannan abin ƙuri'a, sai na gane cewa abinda ƙuri'a ta wata nuna min kar in harbe su in koma in kyale su. Yace duk da haka kawai sai na hau doki na na nufe su, ina nufar wajen da suke sai doki na tun tsirar da ni na fada a ƙasa. Yace sai na sake tashi na hau doki na ci gaba da tafiya dai ina laraban ina suka yi ne su ba su ganni ba. Can sai na jiyo karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu, sai da na zo dab da su kawai sai kafafun gaba na doki na suka nutse a ƙasa har sai da suka je har gwiwar dokin gaba ɗaya ta nutse a ƙasa. Nan ma sai doki na ya kada ni ƙasa, nan ma ban haƙura ba dai na sake tashi na hau dokin zan yi kansu, nan ma sai doki na dai ya sake nutsewa kamar da ya kada ni ƙasa. Daga nan ne yace wannan abin na faruwa sai na tabbatar hakika lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamari ne daga Allah, kuma hakika Ubangiji sai ya bayyana da al'amarinsa. Sai na ce masa ya Rasulullahi ina so ka bani aminci, ma'ana kar ka kashe ni, ka yi hakuri da abin da na yi maka, kuma hakika mutanenka wato Qurayshawa sun sa diya raƙumi 100 duk wanda ya zo da kai a raye ko a mace. Na kuma gaggaya mishi labarin abin da mutane suke nufi da shi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai na kawo musu guziri, ƙarin guziri, abubuwan da ke tare ni na abinci na ba su, amma su ba su tambaye ni komai ba. Kawai dai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya ce min shine ka ɓoye labarin mu kar ka gaya wa kowa. Ni kuwa da na ga haka sai na zaro wata takarda ko kuma wata fata daga gona, sai na ce ya Rasulullah ina so ka rubuta min wani abu a jikin wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci Amir bin Fuhaira ya rubuta min takardar aminci. A wata riwayar sai na Abubakar ya ce mun yi tafiya mun fita zuwa garin Madina, alhali mutanen mu suna ta neman mu wato Qurayshawa ba su riske mu ba, babu wani wanda ya riske mu daga cikin sai Suraqatu bin Malik al-Mudlaj akan wani doki nasa. Sai na ce ya ma'aikin Allah ga wani nan ya riske mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min la tahzan inna Allah ma'ana, kar kai baki ciki ya Abubakar, hakika Allah yana tare da mu. Suraqatu bayan ya dawo gida sai ya tarar da mutane suna ci gaba da neman ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da sai na Abubakar dan su riske su su kawo su ko a raye ko a mace dan samu wannan raƙumi 100. Kuɗin raƙumi 100 a yanzu da babu zai kamar naira miliyan 60 haka akalla a irin kuɗin Najeriya, dan shine kuɗin diya. Raƙumi 100 shine kuɗin diya. Diya kuwa a yanzu naira miliyan 60 ne da wani abu, kamar dai shekara 2 ko 3 da suka wuce a yanzu kuwa ina jin zai doshi miliyan 100 ma. Dan haka Suraqatu bin Malik al-Mudlaji da ya zai samu mutanen shi suma suna ci gaba da neman Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar, sai ya ce a ai kar ku yi nan haka, ai na riga ma nan hakan yanzu nan na dawo daga wajen ba sa nan, sai dai ku yi nan haka da nan haka, ya nuna musu wasu wajejen wasu guraren, ma'ana dai ya hana mutane neman ko kuma bin wajejen inda za su iya samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga fa wani wata mu'jiza a farkon lamari shine mai mutakar kwadayin ina zai same su dan ya samu wannan raƙumi 100, amma daga baya kuma ya dawo shine ma mai musu gadi ya mai kokarin kore mutane daga gare su kasu
ya musulunta.
Daga baya ya musulunta. An ce a wannan lokacin ma lokacin da ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an rubuta mishi wannan takaddar, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mishi ya zaka yi a ranar da aka sa maka munduwar sarkin Kisra, kamar yanzu ne a ce maka ya za ka yi idan aka sa maka agogon shugaban majalisar ɗinkin duniya ko kuma agogon shugaban ƙasar Amurka, kamar haka ne. Kisra sarkin daular Farisa yana da wani abu haka kamar agogo, wani munduwa, wasu abubuwa ne haka na zinari, na kayan ado na zinari a hannunsa suke. abar zinari ne da lugulugu abubuwa ne wato na kayan karo kayan ado ne na duniya wanda tsadar su ta kai kamar kudin da za a yi cewa yake talauci to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka na kamar ya mishi albishir kenan wata rana wannan abin zai faru to ana nan sai na Suraka bayan ya dawo cikin mutanen sa wata ran sai yake ba su labari ai tabbas shi fa ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da ya gaya mar wannan fa bayan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade ma da Isa Madina bayan wasu shekaru kenan to mutanen shi dan irin shakkiyancin nan har dokar shi suke yi ya kai sarkin Kisra ya kai Kisra ya kaza 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 suna mar irin wannan shakkiyancin ana nan kuwa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya bar duniya sai na Abubakar ya karbi khalifanci shi ma ya shekara 2 da rabi shi ma Allah ya mishi rasuwa daga nan sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya zama shine khalifa a zamanin sayyidina Umar Allah ya bawa dakarun musulunci nasarar cinye kasar Farisa da yaki ya kai ga har sun shiga babban birnin kasar Farisa wanda ake kiran shi Madain suka shiga har nan har cikin fadar Kisra din Kisra al-Nusharwan sarkin Farisa suka shiga har cikin fadarsa suka har wannan munduwar ta ce da aka dauko da aka zo da ita sai da Abubakar sai na Umar radiyallahu anhu yace ina Suraka to yana kuma cikin sojojin yace ga nan ya amiral mu'minin yace to ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sa a yau ni zan cika alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka sai kawo wannan munduwar ta sarkin kitran ya dora bar a hannunsa ya daura masa kanga mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da saboda haka ana cikin wannan suna cikin tafiya sai suka zo wucewa ta kusa da rigar wata mata ana ce mata ummu ma'abadin ainihin sunanta atikatu ummu ma'abadin al-khuzaiya ta daga cikin kabilar banu khuza'a ta kasance mace ce wacce take mai karar babban jiki haka a gidanta ta kasance tana yin abinci tana ciyarwa da kuma shayar da masu wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sunna Abubakar sai suka ratso ta wajen ko za su samu abinci suka tambaye ta shin akwai wani abu na ci a nan ya rice musu a'a wallahi babu dama a wannan shekarar an yi yunwa sosai shekara ce ta ƙananan fari da yunwa hatta dabbobi a lokacin nan ba a samu isasshen madara a jikinsu ba ta na'asha mazala sallallahu alaihi wasallam yana dubawa a cikin gidan nata sai ya ga wata akuya haka ko tinkiya akuya a gefe haka gajiyayya tsohuwa haka sai ya ce mata ummu ma'abadin to wancan akuyar fa a lokacin nan ita ai bata san ma wane ne ba sai da ce bawan Allah ai wannan akuya da kake gani tsufa da kuma wahala da yunwa shi yasa kana gani ko miƙewa ma ba ta iya balantana a samu nono daga jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mata ni dai ina so in zaki mana izini za mu tatsa daga jikin ita wannan akuyar shikenan sai da ce to shikenan bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da ya taba jikin wannan akuyar ya addu'a nan take sai jikinta ya zama kamar a hura roba kamar a hura irin abin nan wanda yara suke hurawa wannan
lale
wannan balloon kamar ko kamar tip haka da mota to haka jikin akuyar ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba ta sai gaba ɗaya ta kukumburo haka ta koshi nan take sai ga hantsa ta fito sosai annabi sallallahu alaihi wasallam sai nadi wato hannunsa ya nadi wannan rigarsa hannayen rigarsa sannan sai ya tatsi nonon ya tatsi nonon sai da ya cika wata katuwar ƙwarya wacce kamar kusan mutum 7-9 suna iya cin abinci a cikinta saboda girmanta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta tab da nono sannan sai ya ba wa ummu ma'abadin ta sha ta koshi sannan ya bawa waɗanda ke tare da shi wato sayyidina Abubakar Amr bin Fuhaira da kuma Abdullahi bin Urayk ibn Laysi ya ba su kowanne sai da ya sha ya koshi sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sha bayan ya sha sai shi mar ta kawo wata ƙwariyar ya saki tatsa a akwai a fa ƙwaya daya sai dai saki cika wata ƙwariyar kai idayo sanan sai ya bata yace to ga wannan kuma ki aje ki cigaba da amfani da shi sai ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da wadanda ke tare da shi can sai ga mijinta Abu Ma'abdi ya dawo daga kiwo kiwon dabbobi yana zuwa a yunwace sai ga gida ko ina cike da nono sai yake mamaki yace ke Umu Ma'abdi a ina kika samu wannan nono haka sai tace ai wani abu ne ya faru wallahi wani mutum ne mai albarka yazo ya wuce ta nan wajen namu sai yace to yaya siffarsa take Umu Ma'abdi ta siffanta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ta siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam wato in ka ji yadda ka san kana ganin shi ga ka gashi haka take matar ta iya fadar siffa hatta irin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana magana da irin yadda sahabbansa da ya fada kafin ya rufe baki za su aiwatar da abin da yake ne har wannan sirri ta fada irin yanayin zubin idanun annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yanayin kwayar idanunsa gashin kansa yatsun hannun shi damatsinsa komai sirri ta fada tana daga cikin waɗanda suke fadar siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka tana gama fada sai mijin nata Abu Ma'abdi yace wallahi wannan wanda kika fara din nan wanda ya wuce ta nan lalle hakika shine wannan bakuraishan nan da ƴan uwansa Quraishawa suke neman shi za su kashe shi na so da na same shi wallahi da na bi shi to daga baya kuwa ya zo har garin Madina ya musulunta shi Abu Ma'abdi din ita ma Umu Ma'abdi ta musulunta su kuwa mutanen garin Makka suna zaune can a garin Makka kawai sai suka ji wani sauti sauti ne daga aljanu suna jin sautin amma ba sa ganin mai magana suka ji wasu baitoci jazallahu rabbal arshi khair jazaihi rafiqaini halla khaymati ummi ma'badin huma nazala bil birri wartahala bihi wa aflaha man amsa rafiqa muhammadin fayalu usayyin ماذا والله أنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي صلوا أختكم أنشأتها وإنائها فإنكم إن تسألوا شات تشهدي الجنون يسكي جاء مستواها إيغا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta rigar Umu Ma'abdi kuma hakika duk wanda ya wayi gari a matsayin rafiki na annabi Muhammad wato abokin tafiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ya rabauta kuma suke goranta musu lalle hakika ko jigogin Usayyu hakika tabewa ta same ku tunda Allah ya dauke annabi sallallahu alaihi wasallam daga tsakaninku yace ku tambayi Umu Ma'abdi game da akuyar nan tata da kuma kwarairayin gidanta hakika ko akuyar ma da za ku tambaye ta za ta sheda domin yana daga mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sanda ya sa hannunsa a jikin hantsar akuyar nan zai tatse ta sai ga hoton tafin hannunsa ya fito a jikinta akuyar sai ta dawo da ta tsufa tukub ta daina haihuwa ma sai ta dawo kamar yarinya ta cigaba da haihuwa kuma duk yadda ta haifa sai an ga wannan hoton tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinta haka ya'ya da jikokin ita wannan akuyar aka rika sai da su wato farashi mai tsada har zuwa zamanin halifofi har zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu akwai sauran irin wannan akuyar sabai kowa yana so ya saya don samun albarkar tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinta سيدنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تجي بمسان إنام أن الله صلى الله عليه وسلم يجيب كوي ذكر رانا سيامك جوا تمرية تولى متم دقا تكين الجنو ولا نمج دقا تكين الجنو مرية تاتاسو دقا تشن أسن غرم مكة تاتاسو أنا رير وسبيتو تي متى نسنا بيشي أما باسا غنمي مغنر سيدي كو سنا جن بيتو تني wannan muryar tun daga kasan garin Makka har zuwa sama wato ta keta gari kenan ko ina ana jewa muryar je yayin da muka ji wannan baitocin na wannan aljannin sai muka gane cewa lalle hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga sun wuce gure mai hadari suna can suna dabda Madina aka ta faɗa kamar yadda yazo a cikin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 53 zuwa na 54 da kuma Rahmatul Lil Alamin juz'i na 1 shafi na 101 haka nan Imam al-Bukhari ya ruwaito wani sashi na wannan kissar a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari ta hanyar Urwa bin Zubair juz'i na 1 shafi na 554 to ala ayyi halin dai Allah madaukakin sarki ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ci gaba da tafiya dai akan hanya sai suka hadu da wani bawan Allah ana ce masa Abu Buraida Abu Buraida ya kasance shi shugaba ne a cikin mutanansa shi ma ya fito ne dan neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar yayin da suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko gashi ya samu ta bukafa'a mai girma yayin da ya fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai imani ya shiga zuciyar shi nan take Abu Buraida sai ya musulunta da shi da mutum 70 daga cikin mutanansa kaji ba da ya fito ne neman shi ma neman ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bashi wannan raƙumi ɗarin sai gashi kuma Allah ya azurta shi da shiga addinin musulunci shi ma ya zama mai bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya shi kadai ba har da mutum 70 daga cikin mutanansa a lokacin nan sai ya kwabe wato rawanin da ke tare da shi ya daura a jikin mashinsa sai ya zama wato da ce tuta gare shi da shi da mutanansa a wannan hanyar da suka ci gaba da tafiya sai suka hadu da Az-Zubair ibn al-Awwam shi kuma lokacin nan ya dawo daga fitauci shi Az-Zubair ibn al-Awwam ya musulunta tun a farkon lamari lokacin da ya musulunta yana da kamar shekara 9 ko 10 ya dan girma sai na Ali da kadan shi ma yana daga cikin farkon wadanda suka musulunta dama kuma mahaifiyar shi wato yar uwar mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi yar Abdul Muttalib ce ana kiranta Safiya ita ma ta musulunta kuma har ila yau wajen mahaifinsa sunan mahaifin shi Al-Awwam Al-Awwam din nan da shi da Nana Khadija baban su daya to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hadu da shi ya dawo daga wajen fatauci saboda haka nan take a cikin kayansa na fataucin sai ya ciro riguna guda biyu ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya ya ba kuma sai na Abu Bakar guda daya riguna farari haka ya babba su da suka ci gaba da tafiya har sai yaje da suka iso wata unguwa da ake kiranta Quba a ranar Litinin 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 13 ko kuma shekara ta 14 bayan annabta ko kuma a shekara ta farko kenan ta hijira wadda ta daidai da ranar 23 ga watan Septemba shekara ta 622 miladiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan waje da ake kira Quba Az-Zubair ibn al-Awwam yana ba da labari yace hakika musulman da ke garin Madina sun samu labarin fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka da haka sai kasance a kowace rana idan gari ya waye da asusuba da duku-duku za su fita can bayan gari su hau kan duwar wadu da kan bishiyoyi suna leƙe ko za su hango duhun Annabi sallallahu alaihi wasallam a wato duhun alamar mutum haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da duhu sai dai haske ko za su hango hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar kullum haka za su fito har sai rana ta take zafi yayi yawa sannan sai su koma gida kullum haka wata rana sun zo sun irin wannan dubawar sun koma kenan bayan sun daɗe suna jira sun koma har sun koma cikin gidajensu can sai wani mutum daga cikin Yahudawa shi kuma ya hau kan wani dutse ne zai yi wani abu haka zai yi wani aiki haka ko kuma wata bukata ta ci can shi wannan bai Yahuda shi ya fara hangen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa dake tare da shi wato Sayyidina Abu Bakar da Amr bin Fuhaira shikenan sai kwalla murya mai karfi yake cewa ya ku jama'ar Larabawa hakika ga mutumin nan naku wanda kuke ta jira gashi nan yazo nan da nan gaba daya musulmai kowa sai ya fito wanda suka dibo takubba da makamai saboda wai bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam koda a ce akwai wasu dake biye da shi dan su cuce shi ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa nan take sai aka ji wata irin kabbara ta dumame garin Madina gaba daya ko ina kabbara sai da garin gaba daya girgiza saboda kabbara ko ina ga kabbara kawai ake yi saboda murna da farin ciki na isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take ko sai suka fito suka tawo gaba daya domin taron Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan take sai suka sabu waka shine wannan waka ala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba shukru alaina marhaban ya khair da suna rera wato yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuma miƙa godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ya musu wannan arziki hakika Allah subhanahu wata'ala dama ya faɗa a cikin alqur'ani fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin hakika Allah madaukakin sarki shine majibincin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai kare shi daga kowane irin sharri haka nan malaika jibrilu yana tare da shi haka nan dukkan nagartattun mu'mini suna tare da shi to duk ko wanda aka ce Allah na tare da shi malaika jibril na tare da shi ko ba annabi bane sauran halittu ya za su yi da shi bartana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina lafiya ya zauna a wannan unguwa da ake kira Quba wani kauye ne haka a kusa da garin Madina wanda tsakanin Quba da ainihin cikin garin Madina akwai yan mulamuli haka ba zai kai kamar tafiyar mil biyu ko uku haka amma yanzu gaba ɗaya fa ya haɗe ya zama gari ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an zo an tare shi sai ya karasa wannan unguwar Banu Amr bin Auf a cikin su ya zauna a wannan ranar Litinin a cikin watan Rabiul Awwal sai na Abu Bakar sai ya tashi a tsakankanin mutane ya miƙe tsaye a cikin mutane yana magana to da yawa waɗanda ma ba su taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ganin sai na Abu Bakar sai suke zaton ko shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam to ana cikin haka bayan sai na Abu Bakar ya yi musu magana to can lokacin da rana ta dan fara zafi sai sai na Abu Bakar din ya miƙe tsaye ya bude wato mayafinsa dake jikinsa dan yin rumfa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to a sannan ne sai da yawa suka tabbatar ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da gaba ɗaya mutane sun kewaye shi da yawa ba a iya ganin shi na nesa ba sa ganin shi amma ganin shi kan sai na Abu Bakar din da ake zan ko shi ne suka ga ya dawo ne wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rumfa to anan suka gane cewa lalle shi ma khadimin sa a lokacin nan gaba ɗaya garin Madina ta cika ta batse ko ina sai murna yaro da babba maza da mata kowa murna yake babu wani zance da ake yi sai na farin cikin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma Yahudawa a sanan ne suka tabbatar da bishara da ke cikin littafin su a cikin littafin su akwai bishara cewa hakika kamar yadda ayar da ke cikin at-taurat take faɗa hakika lamarin Allah zai zo daga Taiman din wani waje ne a nan Palestine sannan sai Kudus sai kuma dutsen Faran wani dutse ne wanda a nan garin Makka yake kamar dai nuna musu ne cewa lamarin Ubangiji subhanahu wata'ala manzanci na ulul azmi daga cikin Banu Isra'ila zai dawo nan Makka nan ne kuma hakika mazaunin su na har abada domin kuma hakika daga nan din shikenan kuma ba zai ƙara komawa cikin Banu Isra'ila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya zauna a Quba a wajen wani a gidan wani da ake kira shi Kulsum bin al-Hadam wasu malaman tarihi kuma suka ce a wajen Sa'ad ibn Khaisama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka amma dai wancan na farkon ya fi tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna anan can sai ga Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu
amin
shi ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sayyidina Abu Bakar suna can a kogon dutsen shi kuma ya zauna shi ma tsawon kwana uku anan garin Makka sannan shi ma sai ya fita ya kama hanya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana isowa wannan Quba shi ma sai gashi ya zo sai na Ali dan Abu Talib bayan ya biya ya ba wa mutane ajiyoyin su suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam diya mamayar musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsawon kwana hudu ne anan a Quba wato ranar litinin din da ya iso sai talata sai laraba sai alhamis sai ranar alhamis wato kuma ranar juma'a da safi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita ya kama hanya kenan a daidai wani waje a cikin unguwannin Banu Salim bin Auf anan ne tsakar rana ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi sallar juma'a masallacin juma'a yana nan har yanzu nan yana nan duk da dai hukumar Saudiya sun rufe shi amma dai har yanzu nan masallacin yana nan naji har wajen sai dai da yake ba a bari a shiga shi kuma wancan Quba inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwana hudun to anan aka gina masallacin farko a musulunci wanda shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa masjidun usisa ala taqwa masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah shine masallacin farko a addinin musulunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma ya koma Madina yakan zo musamman ya ziyarci wannan masallacin a ranar Alhamis alhamis har ma ya faɗi lada mai yawa ga wanda ya ziyarci wannan masallacin ya raka a yi sallah raka'a biyu a cikinsa ya ce kamar ya yi umra ne Allah zai ba wa mutum ladan yin umra to hakika wannan shi ne irin wahalhalun da aka sha kafin musulunci ne ya zo gare mu kaɗan kenan daga cikin irin wahalhalun da aka sha wannan fa labarin hijira kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga garin Makka zuwa Madina da irin yadda kafiran suka fi kawai don su kashe shi wani mutum wani malami daga cikin malaman Kano akwai wani malami wanda ya je aikin haji sai ya ce bari ya je ya ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya fita ya je wannan Jabal Saur tare da jama'a haka wato da ya je ya ga wannan Jabal Saur ya kalli dutsen yadda yake sai ya sa kuka yace yanzu har nan suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam don su kashe shi wallahi ai abin akwai ta da hankali kwarai da gaske amma dai haka manzannin Allah alaihi wasallam suka kishan fama annabi Yahya alaihi wasallam shi ma haka mutanen shi suka so sai da suka samu ma damar kashe shi suka kashe shi haka nan annabi Zakariya alaihi wasallam shi ma karara mutanen shi suka kashe shi annabawa ne wannan duka ko manzanni ne amma haka mutanen suka kashe su annabi Isa alaihi wasallam sun yi nufin kashe shi amma Allah bai ba su sa'a ba su kashe shi ba annabi Nuhu ko alaihi wasallam shi ma mutanen shi sun sha rufe shi da duka har sai sun ga kamar ya mutu sun je sun jefar da shi suna da sun ya mutu kuma sai Allah ya raya shi annabi Ibrahim alaihi salam ko shi ma mutanen shi haka suka hada wuta ganganga suka jefa shi a ciki to haka al'amarin yake duk sanda mutum ya zamto wato a cikin salihan bayin Allah akwai salihuna akwai muslihuna idan mutum ya zamto salihi kowa yana san shi da mutanen kirki da mutanen banza kowa yana san shi amma idan mutum ya zamto muslihi to anan kuma mutum zai gamu da kiyayya duk wani mutumin banza sai ya dawo ya dauki ka a matsayin kai ne babban makiyi shi amma yayin da kake salihi kowa yana san ka da na kirki da banza kowa yana san shi yana san ka in ka zama muslihi mai kokarin gyarawa mai kokarin cewa mutane su gyara wani abu da suke yi ba daidai ba to a sannan mutane sai sun yi adawa da kai Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya sa wannan abin da muka ji ya kara mana so da kauna da girmamawa da biyayya ga shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kiyaye karshen Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
amin
allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim alaihi wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أنا وأنا تنبا شن أشكن دبوبي أكوي أنا أرجعنا يقرأ ده بس أكوي. أكوي. wannan buraqar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau a daren Isra'i da Mi'raji yana aljanna ce tunda ta roki Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da malaika Jibril kai cewa ka roƙa min wannan annabi mai hasken fuska ya sanya ni a cikin cetonsa nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai ke ce ma abin hawata a ranar alkiyama kaga wannan kenan haka nan gidan aljanna shi ma ai akwai shukan tsuntsayen ma waɗanda a cikin gidan aljanna aka harice su saboda kukan tsuntsu yana daga cikin abin da ke ƙawatar da zuciya akwai tsuntsayen da aka wato aka yi su a nan dan kawai mumine su riƙa jin kukan su suna nishaɗantuwa da wannan kuma ila yau ga shi nan ubangiji yana faɗa cikin alƙur'ani wa lahmi tsairin mimma yashtahun ko da naman tsuntsaye wanda su ƴan aljannan suke sha'awa Allah zai sa duk aka kawo musu gashi nan su riƙa ci kuma ita aljanna ka san ba a mutuwa kuma da aka tsuntsun da za ka ci a gidan aljanna da ransa za ka riƙa ci da ran shi zai zo ya tsaya a gabanka gashi nan a suye amma da ransa kana ci in magana neman sai ku yi da shi in ga gama ci kuma ya tashi ya tafi a gunsa in dafaffen naman tsuntsu kake so dafaffen za ka samu in soyayye kake so soyayyen za ka samu duk irin abu da kake buri a gidan aljanna akwai.